Kwamandar rundunar sojan ofishin kashin lafiya dole Meja Jonah Olusegun Adeniyi ne da ya nuka waɗannan yaran da suka haɗa da mata guda biyu da kuma yara maza guda 23 ga gwamnatin jihar Borno, inda ma ya yi jawabinsa yana mai cewa
Most of them witnessed even as sexual violence, regardless of how they were treated and rose to the
yace yaran da suka samu kan cikin wannan matsalan tashin hankula an kashe wasu daga cikin su, wasu kuma sun fuskanci matsalan fyaɗe, don haka ba za mu kawar da kanmu kan yadda aka sa cikin wannan harka ba, ko kuma ruwan da suka taka. Dole dai mu taimaka musu magar mun ceci rayuwar su.
Students in the area today have been adequately profiled and their roles in Boko Haram, Boko Haram has been supportive and non-violent. Some of them are children whose parents were arrested for terrorist offenses.
Yace waɗannan yaran da suke zaune yanzu hakan an tantance su kamar yadda ya kamata, wasu daga cikin su an kama su ne da ake zargin iyayensu da ta'addanci, don haka muka ga babu wata hujja da zai sa mu ci gaba da ajiye su tare da iyayensu, ke sa muka sallabe su. Ke za ka za mu miƙa su ga gwamnatin jiha. Hajiya Zuwa da Gambori ita ce kwamishinan ma'aikatan haƙoƙin mata na jihar Borno, ta kuma ta karɓi waɗannan yaran a madadin gwamnatin jihar.
To a takaice dai yau mun anshi yara guda 25, biyu cikin su mata, 23 yara maza. Yanzu za mu kai su Bulunkutu Transit Center. Dama mun saba rike ire-iren waɗannan yara. So yau ɗin ba wai wata sabuwar abu ba ne, dama mun saba yi. Muna da kayan aiki a ƙasa, muna da tallafi wurin UNICEF, gwamnatin Borno ta ɗauki nauyin rike yaran nan, a koya musu sana'a, bayan sun gama kuma a sallame su su je su cigaba da amfani da ilimin da aka ba su da kuma sana'ar da suka koya.
Ya bacin karatu ganin cewa yara ne ƙanana wanda bai kamata ce sun fitar daga shekarun makaranta ba.
Ana zuwa ana koya musu a ciki yanzu, domin duk abin da za mu yi sai mun shawara da shugabanninmu na tsaro. Yara ne sun san halin da suka fito, so dole ba yadda ake ma sauran yara da suke tare da iyayensu a gida za a musu ba, amma ana zuwa ana koyar da su.
Ita wakiliyar asusun tallafa a ƙananan yara Majalisar Ɗinkin Duniya da ke jihar Borno, Gelia Woka, ta ce suna riƙe da wasu mutane da suke kulawa da su tun daga watan Satumban 2017 da suka tasar ma 15,474 da kuma ƙananan yara da aka saka 1,637, kuma mun samu nasara ƙwarai da gaske wajen haɗa waɗannan yaran da iyayensu.
There are still children in the rank and file of armed groups. There are still children that need to belong back with their families. We can call on all parties of conflict to stop the recruitment and use of children in any role.
Tace ya kamata a ƙara yin wani abu, don yanzu haka ko ƙananan yara da dama da ke cigaba da zararan ba a kan titina, ko yara da dama da ya kamata ce yanzu haka suna wajen iyayensu. Don haka muna kira dukkanin ɓangarori da ke wannan yaƙi su daina amfani da ƙananan yara wajen sa su cikin wannan harka, don bai cancanta ba. A cewar wakiliyar asusun tallafa yara na Majalisar Ɗinkin Duniya, Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.